I was living in the
Jump it! 1, 2, 1, 2, 3. You got me spook going so fast. 1, 2, 1, 2, 3.
Thank you.
da 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 da. So that's, you guys are so low there, louder that part than any of the other melody, because everyone's all playing there and you guys are in there. Is it, the tendency is to want to play that subtle, to like fight that.